the monster.
Idan gangar so ta doku sai ka ji tamkar kai dai yakewa riga ce kowa yana da kuma san ba damar cirewa au daga dadin tabawa asalin yake gun dan danawa kuka gun salibewa tarihi ne gun dadewa su fa bi ce gun rabawa da dadi ga kuma gunawa zare mai saurin kasewa to sai mai wahalar fashewa.
Kau dah